World of Chain Data.
Let's go.
Zoomer and the beat.
Anche wai ni nasan gwamnati nace a'a wai na ransa da Allah na sani gwamnati nace a'a wai zai iya rayuwa in ba gwamnati a'a kenan gwamnati na yin komai daidai nace a'a ba gwamnati da farko dai ya fara hada ni da gwamnati Allah ta ja mun kunne wai kar na taba gwamnati kuma abun da nake so yin shi dole sai gwamnati gashi ba taba gwamnati ba a ja da gwamnati
ko ka jiwa zaka mutu
ba a taba gwamnati
komai wahala ko ya kake ciki
ba a ja da gwamnati
ko ana kashe kashe muce muce
ba a taba gwamnati
ba
a ja da gwamnati
ko babu hanya ba tsaro
ba a taba gwamnati ba a taba gwamnati ba a ja da gwamnati
ba shinfa
ba a taba gwamnati gwamnati mun barki da halinki wanda muka zaba muka ba gwamnati muna so yayi aiki gwamnati a gyara a tausaya dan kasa ya ci girki da gwamnati da aiki ga kirki da halin da na sanki gwamnati na kore ciwon yunwa jahilci kisa da na yaki gwamnati a ba ma matasa aiki su dogara da hannunki gwamnati yi aiki kirki kirani na kira jama'a su biyo ki don jama'a sun ce baki da kirki gwamnati alawa da ranki sai mama ta ce na fito na kira gwamnati jama'a su ganki ba a ja da gwamnati
ko ana kashe kashe muce muce
ba a taba gwamnati
ko ba wuta ba ruwa
ba a ja da gwamnati
ko babu hanya ba tsaro
ba a taba gwamnati